but you follow me. Yeah, I know when you're my Ghana, man.
Ramadan.
Yeah, it's Ramadan. Let me talk about the Ramadan. If I in a song, I check who I need a jagaban. She is a take Ramadan. Mama Keta, Azumi, Kuma, Azumi, Ishirin, the Taro, Kota, Latin, Jayamana, Yami, Mokosu, Akuya, Rana Yara, Yachi, Akuya, can I get into together? Can come back and come out of Akuya, Mana, Kazuka, Saka, Wani, Becky, Becky, can I touch it? Amen, Mana, but you would tell by you came from Manaka, Yami. Yet, I need you, Mana, song, I will, I need the Shinu Mukikara to go watch the Ayana Tiki, Eden Suro,
Great.
Kuma muna ganin su to ayan farko kana ji sunan ta ikira amana yami wani magana
mana
sa you talk about it sa ai da ganin ka ga kuma ka ta gunu wannan mako waye talk about it sa Allah yin ba ku gunu maka yanka sa ifa ina so a ce kullun in samu kudi mana in ci naman raku haka sa wallahi ka sani yami wani magana ne
yes
oh wait talk about it kiss wannan yaro ku dai kana siya yam mamaki waye ce kiss to kai waye taba maka kiss ne ga yamu
Thank you.